I kun son kowaye ne wanda mic. Excuse me God, dan Allah tsaya ki ji. See I got something to ask you kuma na matsi in ji. It's something very important wanda zaki so ki ji. Na san kin manta da ni shi yasa kike jan aji. Please take a seat dan ai na ga kin gaji. Eh zaki sani amma kafin nan me zaki ci? It's been a while and dan dauki lokaci back in the school days tare muke cin abinci. It's hard to forget hope, ke ma kin tuna lokacin da nake goya ke a bayan keke na mu shiga street muna rolling a titina. In an taba ki ko lokacin an taba fitina, amma haka kika wuce ba sallama. Na yi neman ki gari amma ba ko alama. Spend my whole life waiting for you, ina ta fama wasai gashi na ganki face to face kamar a drama. Fine girl, please could you be my girlfriend? Please could you be my girlfriend? Fine girl, yeah I wanna be your boyfriend. Yeah I wanna be your boyfriend. Come we are call my daddy. I will never ever let you go. Wanna be your boyfriend. Yeah. A ganin ki ma kawai da ne yafi kush. Kin ga ba mu da enough time, I have to rush. A takaice dai kin san me baby girl you are my crush. Tintine na so in fada miki but it's so harsh. Duk abin da kika ji na ce no be wash. Sirrin zuciya ne kin ga ko I have to flash. Dan ban san wannan abu kuma ya kawo mana clash. Kar ki saki tafiya ki bar ni da yin wash ash. You are the finest thing I ever seen in life. Kar ki dauka wasa ne wallahi no be lie. Murmushin ki ma kawai is drive me go high. Sai na ji ni sama kawai ina ta fly. You know the carry last, I know you carry first. Everything about you special among the best. Got you fine, get the swag, need face. All I want was on her together forever, not your ex. Fine girl, please could you be my girlfriend? Please could you be my girlfriend? Fine girl, yeah I wanna be your boyfriend. Yeah I wanna be your boyfriend. Call me who you are, call my daddy. I will never ever let you go. Wanna be your boyfriend. Kunnan ki in baki wani labari. It's a true love story da ya faru babu tsari. Wasu masoya da suke san junan su tun jariri. Suka je da san college tare da san primary. Kwatsam dadin ta ya transpire ya bar gari. Haka ta tafi ta bar shi shi kadai da nazari. Ya dauki lokaci yana jira amma ba labari. Kin san me abun mamaki sun hadu wani gari. Later on sun yi aure suka haifi twins. Yanzu haka ga su zaune discussing the thing. I know it sounds complicated but use the common sense. It's the past, present and the future things. Kinga says zuba nake ko it's not my fault. Oh, my time is over now, I have to go. Amma, here's my card, please, don't let it go. Whatever you have decided, just give me a call. Fine girl, please could you be my girlfriend? Please could you be my girlfriend? Fine girl, yeah I wanna be your boyfriend. Yeah I wanna be your boyfriend. Call me who you are, call my daddy. I will never ever let you go. Wanna be your boyfriend.
This is Ella and Zamani on the mix.
ATD Productions.